Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kulawa da 'yan gudun hijira ta ce hanyoyin da za a bi don magance matsalolin da 'yan gudun hijira ke fuskanta shi ne a so mai da su garuruwansu da aka tabbatar cewa an samu zaman lafiya don ci gaba da gudanar da rayuwarsu cikin mutunci. Koordinator wannan ƙungiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, Mr. Edward Kalo, ne da ya bayyana hakan a lokacin da yake ganawa da 'yan gudun hijiran da ke sansanin Bakassi a garin Maiduguri kan wannan rana na musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe saboda 'yan gudun hijira a faɗin duniya, wanda kuma a ƙaddamar da wannan bikin da wannan shekarar a jihar Borno. Mr. Kalo ya dai so ma ne jajanta al'ummar Najeriya da ma jihar Borno baki ɗaya game da asarar rayukan mutane 27 da aka ce an yi sanadiyar tashin wani bom a garin Kwandiga da kuma raunata wasu fiye da 80 da aka ce bom ɗin yayi.
Northeast Nigeria, civilians continue to bear the brunt of the conflict. Women, men and children face grave human rights violations.
Yace a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya, fararen hula dai suna kan kaiwa hare-hare da mata da maza da ma kananan yara suna suka fuskantar matsalolin keta haƙƙin bil'adama har ma da matsalan fyaɗe.
Since the start of this conflict in 2009, more than 20,000 people have been killed. Thousands of women and girls have been abducted and children continue to be used as suicide bombers.
Yace sun da aka fara kai wannan hare-hare a shekarar 2009, yanzu hakan an kashe mutane fiye da 20,000. An yi garkuwa da dubban mata da yara, sannan kuma ana ci gaba da amfani da yara wajen ƙunar bakin wake. Sannan dubban mutane sun bar ayyukansu.
The UN can work with governments to end the crisis in Nigeria. This crisis can be resolved. If there is one crisis in the world that can be resolved, it's this crisis in Nigeria. Because you have a strong government.
Yace kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi aiki tare da gwamnatin Najeriya don tabbatar cewa sun kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Za a iya magance wannan rikici. Yace kamar yadda nake faɗi, in akwai wani rikici da zai iya kawo ƙarshe guda ɗaya a duniya, to wannan rikici da ke addaban al'ummar jihar Borno shine saboda ana tsayar gwamnati a wannan ƙasa wanda za su yi duk mai yiwuwa su tabbatar cewa wannan rikici ya kawo ƙarshe, mu kuma za mu tabbatar mun ba su goyon baya. To ko ya rayuwar wasu 'yan gudun hijiran da yanzu aka ke tsugunne a wasu sansanonin da ke jihar Borno yake.
Suna na gaji ne.
Daga na jika zo?
Daga kwasa.
Ya kuke ji da wannan rana ne?
Alhamdulillah, muna ji da hakuri ne kawai.
Sai mai sunan ki?
Fadimatu.
Daga ina?
Daga Gosawa.
Wannan rana ne da ake tuna da musamman ku da kaburo garuruwan ku. Ya kuke ji da wannan rana?
Wallahi muna ji, muna so da komar mu da mu garin mu. Muna wahala sosai.
Wani hali kuke ciki ne yanzu? Yau ranan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware saboda tuna da 'yan gudun hijira.
Muna wahala.
Wani irin wahala?
Wahala abinci akwai.
Ana bayarwa ma baisa?
Eh, baisa.
Kamar so ake baku abincin ne?
So ɗaya ne a wata. Kuma yana kai kwana 50 ma kamya ba bayar ba.
Zo kai ma ka yi magana, na kana bakin ka da kai.
Abincin da za a bayar, yanzu kwana 50 ba da abinci ba. Kuma yawanci abin da suna yi ba adalci ba ne. To za ka nan za a za wanda suke so, su IDP kan manajarin. Za a za wanda suna so sai su sa, ko mutum gaba kuma an nema. In ba tayariyarsu, matansu da yaransu ba, ba abin da suna yi.
Alhaji Usman Muhammad Durko dai shi ne mataimakin gwamnan jihar Borno, wanda kuma ya wakilci gwamnan jihar Kwana Bulkashin Shatima. Kuma abin da ke shedawa 'yan gudun hijiran.
Kamar na farda amma lokacin da aka dauka bayan ku ta sun karu daga baya. In ba ka zo gari fadin cewa ku kara baya ba, abin da ka saka baka, saba baka sun zaba ka. Saboda haka tun akwai kam da sun ako. Duk in ba mutum ya taru, to yi reporting ba da fada ba. Mun yi kokari, za mu yi kokari, in da za a kara ɗin kasa a kara. Balle ma ba abin da muke fata ba ne, muna fata kowa kuma ne da su.
Mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Muhammad Durko kenan ke jawabi ga 'yan gudun hijiran da ke sanin Bakassi akan wannan rana na musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware saboda 'yan gudun hijira da ke faɗin duniya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.